بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أترى قوتنا رمضان شكرة لبولة ليه دودة 46 tare ga watan 3/2025 kamar yadda muka saba haduwa domin mudarasa a cikin littafin Allah a ɗaya daga cikin ɗakunansa masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu da ke cikin garin namu na Azare. Allah madaukakin sarki ya ƙara kiyaye mana shi da sauran garuruwa na musulmai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon sauki abin da ya wajaba a kanmu na wannan ibada ta azumi. Allah ya ba mu ikon kiyaye dokokinsa. Yana da kyau tun gabanin azumi bai yi nisa ba, ko da ke yanzu a iya cewa ya yi nisan tun da an kusa cin 1/3 na wannan ibada mai girma. Yana da kyau mu kula da abubuwa da suke ɗauke hankalinmu a barin ibada ta Allah maɗaukakin sarki. Waɗannan wayoyi, kafofin sadarwa, kallace-kallace da ake yi, talabijin, tashoshi na satellite da yawan zama da muke yi a majalisu, ya kamata a ce mun karanta irin waɗannan ababe, domin idan za mu iya tunawa magabata na ƙwarai abubuwa da suke da amfani ma barinsu suke yi, domin su kama abin da ya fi su amfani. Imam Malik yana rufe littattafan hadithi, ya rufe littattafai na fiqh, ya kama alƙur'ani, haka sauran magabata na ƙwarai. To kaga idan su sun rufe abinda idan ka karanta ma lada za ka iya samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, amma suna ganin cewar wannan wata ne na alƙur'ani, akwai abin da ya fi dacewa da wannan, to mu kuma ɗayanmu mai zai faɗa? Da muka ki karanta alƙur'ani ne muke karantawa, wayoyi muke daddanawa, surutu muke yi a majalisai, ba ta lokaci muke yi a galibin lokuta. Ya kamata a samu bambanci tsakanin yinin da mutum yake azumi da yinin da baya azumi. Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu. Allah ya gafarta mana kurakuranmu. Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu. Insha Allah, gabanin mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Mun karanta ayar da take cewa Allah maɗaukakin sarki da mala'ikunsa suna salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya kirayi mu'minai da su ma su kasance masu salati da taslimi, gaisuwa da neman aminci ga Annabi Muhammad, tsira da aminci Allah su tabbata gare shi. Ibnu Kathirin ya kawo wasu lokuta yadda jiya mun ji fa'ida da muhimmancin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da zaburarwa akan hakan, har ila Ibnu Kathirin ya kawo wasu lokuta da ya ce wasu wajibai ne a ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam, wasu kuma mustahabbai ne, wato ana son haka, zan ambace su ba tare da sharhi ba. Malam yake cewa bayan kiran sallah, wannan ya tabbata a hadithi, yayin shiga masallaci da fita daga masallaci, wannan ma Imam Ahmad ya rawaito hadithi a kai. Sannan ana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati a cikin sallar janaza a raka'a ta biyu, kamar yadda aka sani ana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati a cikin sallah ta idi, haka wasu suka rawaito. Sannan yana da kyau a ce mutum ya cike addu'arsa da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ake so, bayan ya ambaci Allah maɗaukakin sarki, ya yabi Allah subhanahu wa ta'ala, ya yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya bijiro da bukatarsa a tsakiya, sai ya sake cikewa da salati na Annabi, tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi. To Malam Ibnu Kathirin yake cewa min akali zalika du'aul kunut, yana daga cikin waje da ake karfafawa a yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati da taslimi, shine lokacin addu'a ta al-kunut. Sannan an so a yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a yinin juma'a da kuma daren juma'a, wato alhamis kenan da daddare shine daren juma'a, sai kuma yinin juma'a. Sannan an so a yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati lokacin da aka ziyarci kabarinsa, sani ana yi mai sallama, in kai mai salati a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce Allah maɗaukakin sarki yana ba shi damar da zai mayar maka, duk da kai ba ka ji in kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati a ko'ina ne a cikin faɗin duniya, akwai mala'iku da Allah maɗaukakin sarki ya sanya aikinsu kenan za su isar mai. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ba mu labarin hakan. Sannan an so a yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati kamar yadda wasu malamai suka ce yayin yanka, sai suka kawo hujja da fadin Allah madaukakin sarki wa rafa'na laka dhikraka. Wasu malamai suka ce sai suka sake kawo wata riwaya cewar ba za a ambace ni ba sai tare da kai ya rasulullah, amma jumhur malamai sun tafi akan akasin wannan, suka ce a lokacin yanka sunan Allah madaukakin sarki kawai ake ambata subhanahu wa ta'ala. Sannan malamin musulunci sun ce ana so idan mutum yana rubutu yana rubuta littafi duk inda yazo kan hadisi ko magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko zai iya boga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ambatan annabi, suka ce ya rubuta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cike, kar ya rubuta SAW kamar yadda muke rubuta wannan, a'a ka rubuta sallallahu alaihi wasallam. In ka rubuta SAW baka samu lada ba, baka samu lada ba, amma ka rubuta sallallahu alaihi wasallam. Masu larabci kuma suka rubuta sadun, sai a sa a cikin baka a sa sadun sallallahu alaihi wasallam. To wannan malamai suna cewa wannan baka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba, domin ba haka sigar take ba. To ko so 100 sunan annabi zai fito a cikin rubutunka, yi hakuri ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati, domin amfanin zai dawo zuwa gare ka. Sai ya tattauna akan yi wa wani da ba annabawan Allah ba salati, suka ce indai taba'an ne za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati, ko kuma iyalan annabi da matan annabi za ka yi musu salati, indai tare da ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam ne sai ka hada su aka ce wannan ya halatta. Amma mutum shi kadai a ware shi wanda ba annabi ba, ayi mai salati ayi mai taslimi, suka ce lalle wannan ba a so, domin an kibance annabawan Allah madaukakin sarki da wannan. Kamar yadda malamai suke cewa idan ka ce annabiyu Allahu azza wa jalla, Allahu subhanahu wa ta'ala, baka cewa annabi subhanahu wa ta'ala ko annabi azza wa jalla, suka ce koda azizan ne jalila. In ka fada ma'anar kalmar wato magana ba za ta zama mummuna ba. To amma kuma an riga an ware wannan istilahin, wannan zancen irin wannan jumlar ga Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda shi ma sallallahu alaihi wasallam ko alaihi salatu wassalam wannan kebantaccen kirari ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam. To ba za ka yi wa wani shi kadai ba, amma kana iya cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi, duk kana iya fada inda ka ambaci Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a farko, amma ba za ka ce Allahumma salli ala azwaji Muhammadin ba, Allahumma salli ala wane ne na Muhammad tsira da amince Allah ya tabbata gare shi, wannan ba za ka fada ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya latar da mu. Sai abu na karshe ya kawo fa'ida daga Imam An-Nawawi, yace idan mutum zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati, to ana so ya hade tsakanin salatin da taslimi, to kace sallallahu alaihi ka kawo wa sallama din nan. Shukran jazilan, Allah ya saka, Allah ya karba. Ana so kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ka hada da taslimi, suka ce wannan an dauka ne daga fadin Allah madaukakin sarki, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi, sallallahu alaihi nan shine sallu alaihi, wasallimu tasliman kuma shine wasallaman da kake fada. To yace ana so a hada biyun nan, sai kace sallallahu alaihi wasallam, ko kace alaihi salatu wassalam, kace sallallahu alaihi kai shiru, ko kace annabi wasallam, yace an fi so a hada biyun, domin shine Allah madaukakin sarki ya ambata. Allah madaukakin sarki ba mu ikon dawwama wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati. Insha Allah zamu ci gaba daga inda muka tsaya. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitani. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا.
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal magana akan annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Lalle waɗannan da suke cutar da Allah wa rasulahu, suke cutar da manzon Allah, tsira da aminci su tabbata a gare shi. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Malam gumi yake cewa masu cutar da Allah da manzonsa sune kafirai, waɗanda suke jingina wa Allah madaukakin sarki da waɗanda suke jingina wa Allah madaukakin sarki kishiyoyi. Sannan waɗanda suke cutar da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi, sune wadanda suke jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam har ila yau abinda bai dace da shi ba yau su ce mai mahaukaci gobe su ce mai matsafi jibi su ce mai boka gata su ce mai kaza cikin dai abinda Allah madaukakin sarki ya kawo a cikin alqur'ani ya wanke annabi sallallahu alaihi wasallam a barin sa ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kamar yadda zamu ji a gaba insha Allah to yace wadannan da suke cutar da Allah suke cutar da manzon Allah ta hanyar jingina musu abinda bai dace da girman su ba da darajar su la'anahumullahu fid dunya wal akhirah to ga hukuncin da Allah ya musu Allah ya la'ance su ya tsine musu ya kore su daga rahamarsa a gidan duniya da kuma lahira malangum yace ta hanyar hukunta kisa akan su to mun duk wanda ya faɗi abinda ba a sani ba dangane da Allah da manzansa ya faɗi kalma ta kafirci ko kuma yace kashe su za a yi har sai sun musulunta sun dawo sun bar cutar da Allah sun bar cutar da manzon Allah idan musulmi ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zagi Allah madaukakin sarki za a kashe shi mallan yace anan sai dai in ya tuba amma idan ya zagi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi za a kashe shi ko ya tuba sun bambance tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah suka ce haƙƙin Allah shi an gina akan sauki da rangwame da yafiya amma haƙƙin dan adam babu yafiya akai sai shi dan adam din idan ya yafe shi kuma annabi baya duniya saboda haka in muka kama mutum ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam gwamnati da shugaba za ta kama shi ko ya ce ya tuba ba za a bar shi ba za a kashe shi in sun hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam a lahira sai a karasa amma anan duniya dai hukuncin sa kenan suka ce li'annahu haqqu adamiyyin lam yu'lam isqatuhu wannan haƙƙin dan adam ne ba a san cewar annabi ya yafe ko bai yafe ba amma haƙƙin Allah muna da tabbaci duk laifin da kai wa Allah in dai gabanin rai ya iso makoshi ne ko gabanin rana ta fito ta yamma Allah subhanahu wataala ya yafe ma in dai ka cika sharuɗan tuba amma haƙƙi na dan adam a shine mai yafewa shi kuma annabi baya duniya to haka kuma za mu ci gaba da rike shi wannan mutumin a'a idan aka bar shi wani ma zai sake dawowa gobe ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam sai kun zo kan shi sai ce ina tuba jibi wani ya sake muku sai kun zo kun kama shi ya ce muku na tuba sai a maida addinin Allah madaukakin sarki huzu'an wa la'iban a maida shi wargi da kuma wasa to wannan kuma shine abin da ba zai yi ba malam gumi ya ce wanda aka kashe shi ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tuba za a kashe shi amma ya mutu musulmi wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya soki daraja ko ya soki annabta ko ya taba wani abu na sunna ko ya taba wani abu na addini da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da aka zo aka kama shi ya kiye tuba ya kiye janye wannan zancen nashi shi wannan za a kashe shi kufran haddi za a mai amma kafiri ya mutu arni yace dukiyarsa a magad ɗan uwansa ba za su ci gado ba za a maida ta baitul mali amma wancan da ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya rage darajarsa da aka zo sai ya ce ya gane ya tuba ya dawo daga wannan zancen ya janye maganar ta shi idan aka kashe shi ɗan uwansa musulmai da ƴaƴa da maciya gado za su ci gadansa ba za a maida ta zuwa baitul mali ba yace Allah madaukakin sarki ya tsine ma duk wanda yake cutar da Allah da manzansa a nan gidan duniya sannan ya tsine musu a lahira wa a'adda lahum azaban muhina Allah madaukakin sarki ya tanadar musu azaba ta kaskantarwa da wulakantarwa ina yana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ne domin ya kaskantar da shi to shi ma sai Allah madaukakin sarki ya mai hukunci sakamakon shine jaza'an wifaqa sakamako da ya dace da irin laifin da ya zo kaskantar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki ya kaskantar da shi ya wulakantar da shi Malam Ibnu Jarir ya faɗi dalili na saukan wannan ayar yace Abdullahi dan Abbas ya faɗa dangane da fadin Allah madaukakin sarki lalle waɗannan da suke cutar da Allah suke cutar da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi Allah ya tsine musu a gidan duniya ya tsine musu a lahira kuma ya tanada musu azaba ta wulakantarwa yace wannan ta sauka ne fil ladina ta'anu ala annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da waɗannan da suka yi suka ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi cikin me yace hina takhada safiyata bint huyay ibn akhtab lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi safiya ya yanta ta sa'annan ta kasance matarsa suka ce ya za a yi haka mun karanta aya a baya bai dacewa ga mumini namiji ko mumina mace in Allah ya hukunta wani al'amari ya kasance suna da zabi to su kuma waɗannan mutane munafikai mutanen banza annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci ya aure wata mata suka ce me yasa za a yi haka ibnu katiri yake cewa Allah madaukakin sarki yayi barazana yayi alƙawarin narko ala man azahu akan duk wanda ya cutar da shi ya cutar da manzansa ta hanyar sabawa umarni na Allah da umarni na manzon Allah ko kuma irtikabi zawajirihi ko kuma ya aikata abinda Allah madaukakin sarki yayi kuba akai wa israrihi ala dalika yama duji akan haka wa adha rasuli rasul wa adha rasulahu bi'aibin aw tanqusin sannan ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar aibantawa ko kuma kokarin rage darajarsa mallan yace iyadan billah domin ba a kawo cewar musulmi zai iya yin tunanin wannan dangane da annabi tsira da aminci su tabbata gare shi yace yazo cikin bukhari da muslim daga hadithin sufyan ibn uyayna yaji daga malamin sa zuhri yaji daga sa'id ibn al-musayyib shi kuma yaji daga abu huraira yace manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace yaqulu Allah azza wa jalla al-hadith al-qudsi ken Allah mabuwayi madaukaki yana cewa yu'zini ibn adama dan adam yana cutar da ni domin yana so ya fassara mana wannan ayar shin dan adam zai iya cutar da Allah in zai cutar da Allah ya cutar wacce take kasancewa to Allah madaukakin sarki ya turo wa annabi sallallahu alaihi wasallam sako ya isar wa al'umma yace dan adam yana cutar da ni ya subbu dahra yana zagin zamani ce Allah tsine wa wannan zamani Allah yi kaza Allah yi kaza Allah yi kaza wa ana dahru yace ni kuma ni ne zamani domin ni na halice shi uqallibu laylahu wa naharahu ni nake jujjuye dare da kuma yini to ai sune zamanin juyawar ta su ba da yini sa'annan su ba da sati su ba da wata har azo a samu shekara mala ibnu kathir yace abin nufi da wannan annal jahiliyyata kanu yaquluna ya khaybata ad-dahr mutanen zamanin jahiliya wasu suna kaddarawa kamar shekaru 150 gabanin aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to abin da ya faru a wannan lokacin ana cewa zamani na jahiliya ba wai dukkan su ne jahilai ba amma aikin jahilci shi suke aikatawa sannan daga cikin ma'anar jahilci akwai adamul hilm wato rashin hakuri rashin hakuri ba dole ne in aka ce wani jahili bane yana nufin ba shi da sani suna cewa tirda zamani fa'ala bina kaza wa kaza tirda zamani da yayi mana kaza yayi mana kaza sai su jingina wata masifa da ta same su zuwa ga zamani yace fayusniduna af'al Allah ta'ala ila ad-dahr sai su jingina aikace aikacen Allah madaukakin sarki cikin bayinsa zuwa ga zamani waya subbunahu sai kuma su zagi zamanin domin wani abu da ba sa so ya faru da su a ciki wa innamal fa'ilu lidhalika huwa Allah azza wa jalla sannan kawai wanda ya aikata wannan abun gare su shine Allah mabuwayi madaukaki sai Allah ya hane su akan hakan malam ibnu kathir yace wannan shine abin da imamu shafi ya tabbatar haka wani malami da yake ce mai abu ubaid da wasu su daga cikin malamai malam al-qarnati shi ma cikin tafsirin sa at-tashil yake cewa yazo cikin hadisi shi ma al-qudsi wato sako daga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da lafazin sa mun sani wahayi guda uku ne akwai al-qur'ani lafazi ma'ana da lafazi daga Allah madaukakin sarki akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa ma'anarsa da lafazi daga annabi sallallahu alaihi wasallam take amma shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi aka mai da dalilin fadin Allah madaukakin sarki wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha annabi baya furtawa daga sarrai duk abin da kaji wahayi ne da aka yi mai daga Allah madaukakin sarki sai abin da yake tsakiya shine alhadithul qudsi wasu kan ce alhadithul qadisi wasu kan ce kira shi alhadithul ilahi wasu kan ce mai alhadithur rabbani wato hadithi na Allah suka ce wannan ma'anarsa daga Allah madaukakin sarki take zuwa amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana isarwa da lafazin sa kamar kai ne a ce maka je ka kira wani je ka kira mun wani idan ka je me zaka ce cewa zaka yi ana kiran ka kai idan ka je ba cewa zaka je ka kira mun wani ba ko ba haka ba amma shine sakon da aka baka amma almuhim ana so dai ya taho sai ka isar da wannan lafazin to suka ce shi alhadithul qudsi Allah madaukakin sarki yakan tura mala'ika da sakon cewar ka fada wa al'ummarka kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada da lafazin sa da hakan ya suke bambance shi da alqur'ani Allah madaukakin sarki ya datar da mu suna cewa dukka ukun nan wahayi ne to yace yazo cikin alhadithul qudsi imam bukhari ya fitar daga abdullahi dan abbas yace yashtumuni ibnu adama walaysa lahu an yashtumani can Allah yace dan adam yana zagina ko nan can Allah subhanahu wa ta'ala me yace dan adam dan adam yana cutar da ni a wannan hadisin kuma yace dan adam yana zage ni walaysa lahu an yastumani kuma bai dace ba gare shi ya zage ni ni da na halitta shi na azurta shi wayukadhibuni walaysa lahu an yukadhibani dan adam yana ƙaryata ni bai dace gare shi ba kuma ya ƙaryata ni amma shatmuhu iyaya amma zage na da yake inji Allah فقوله ان لي صاحبه وولدا shine fadin da yake wasu daga cikin mushrikai cewar ni ina da mata kuma ina da da Allah ya ce wannan zagi ne a gare ni mattakhadha Allahu min waladin ko wama kana ma'ahu min ilah ai wannan bai kasance ba qul law kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin Allah madaukakin sarki bai kasance ba kai kana so ka haifi da ne saboda ne ka gusar da wani kishi a cikin zuciyarka na fitrar san da na biyu kuma ya taimake ka idan ka tsufa Allah yana tsufa ne subhanahu wa ta'ala ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah baya tsufa baya gajiyawa subhanahu wa ta'ala to duk dalilin da zai sa a rikida Allah madaukakin sarki bai tare da wannan sifar wannan takuce to Allah madaukakin sarki yace jingina mai da aka yi waɗanda suka yi sun zage shi subhanahu wa ta'ala wa amma takribuhu iyaya amma ƙaryata ne da dan adam yake yi fa qawluhu la yu'iduni kama bada'ani fadin da yake yi cewar Allah bai isa ya dawo da ni ba rayayye ranar tashin alkiyama kamar yadda ya fari halittata subhanallah yace dan adam ya ƙaryata ne afa'ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid shin mun gaza wajen halittar farko ne mun gaza wajen samar da shi to ta yaya kuma za su samu rudani irin na shaydan dangane da wani tashi na farko ko halitta ta biyu ai kirkirar abu yafi wahala sama da dawo da shi wanda yake yin jirgi yanzu ka ce ma jirgi kamar yadda kake cin tuwo ne zai yi abin sa ya saba dai amma wanda ya jirgi na farko ba suna cewa wanda ya kirkiri on wutar lantarki sai da ya gwaji so kusan 200,000 ko sama da haka kafin ya samar da wannan abin da muke gani ya yi gwaji ya kai kusan so 200,000 ya iya samar da shi to idan ka zo yi maka na biyu ba zai kai haka ba in ka zo maka na uku har zai kai lokacin da ba tare da ya gwada komai ba zai hada ya hada kawai ya zo ya jona kuma ya kawo ta ya ci gaba da yi to wannan mutane ke Allah madaukakin sarki ya ce dan adam bai tuna ba ne cewar ba mu gaza wajen samar da shi ba shine fatiru da badi'u wato makirkiri makajin abu subhanahu wa ta'ala imam al-baghawi alayhi rahmatullah da yake fassara wannan ayar shi ma ya kara fitar da yaya ake cutar da Allah yaya ake cutar da manzon Allah cutar wadda Allah ya ce sakamakonta sai ya tsinewa wanda yayi a gidan duniya da kuma gidan lahira yace Abdullahi ibn Abbas ya ce humul yahudu wal nasara wal mushrikun ai masu cutar da Allah masu cutar da manzon Allah tsira da amince su tabbata gare shi sune yahudawa da nasara ayan krista da kuma al mushrikuna maguzawa mushrikai yace amma su yahudawa me suka fada suka cutar da Allah yace suna cewa Uzairu ibn Allah wa yadu Allah maghlula wa qalu inna Allah faqih cutar da Allah da Yahudawa suka yi sun ce Uzairu dan Allah ne wa qalat al yahudu ko mala na'am
wa qalat al yahudu Uzairu Allah wa qalat inna nasara al masih Allah
zalika Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qalat al yahud yahudawa sai suka ce shine fadin da suka fada suka cutar da Allah Uzairu ibn Allah suka ce wai Uzairu dan Allah ne subhanallah wa qalat an nasara suma krista sai suka maimaita wannan kuskuren bayan yahudawa suka ce Uzairu ibn Allah suka ce al masih ko afwan ibn Allah Isa al masih dan Allah ne zalika qawluhum bi afwahim Allah ya ce wancaninka fadin su ne da bakunan su yahudawa ƙarya suka yi nasara ma ƙarya suka yi to ina suka samu wannan zancen yace yudahiuna yumathiluna wa yushabihun suna kamanceceniya qaulal ladina kafaru min qabl da fadin wadanda suka kafirta a gabanin su hatta cikin alqurani Allah subhanahu wataala ya kawo da siga ta mamaki wayya akai kafirai tana nusu iri daya ne kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun Allah ce atawasau bihi ne wai me yasa babu wani da zai zo wa wadanda suka kafirta manzo daga Allah madaukakin sarki sai sun ce sahirun matsafi aw majnunin ko mahaukaci duka al'ummomi haka suke fada subhanahu wataala ce atawasau bihi wai wasiya suke yi wa junansu ne wannan al'ummar tace waccan al'ummar dukkan idan manzon ku yazo ku ce mai makaryaci idan manzon ku yazo ku ce mai matsafi Allah ya ce bal a wadancan basu ma san da wadannan ba hum su wadannan kafiran da ake baka labari qaumun taghuna mutane ne masu ketare iyaka kawai shi yasa kuma malamin su dai ne shine shedan to shi yasa abinda wadancan zasu fada a farkon zamani sai kaga wadannan sun zo quraishawa sun maimaita wannan akan annabi sallallahu alaihi wasallama a karshen zamani to abinda yahudawa suka fada suka cutar da Allah sun ce uzairu dan Allah ne sannan sun ce hanin Allah a kame yake wato wai Allah baya kyauta subhanallah wa qalu inna Allah faqir suka ce kuma Allah matalauci ne astaghfirullah alazim duk yahudawa sun fadi wannan saboda haka yau abinda yahudawa suke a duniya karkai mamaki abinda suke na zalunci a filistin na zalunci a duniya ruguza tattalin arzikin mutane karkashe mutane da sauransu dukka daina mamaki ga mutanen nan Allah madaukakin sarki ya bada labari kuma ba yahude ba zai taba shiri da musulmai ba domin a hannun musulmai akwai abin da yake tona mai asiri shine alqur'ani bature ba yahude haka yake ganin mutane a tafin hannunsa yana wasa da su musulmi ne kawai ba yahude baya iya wasa da shi musulmin da ya san Allah ya san alqur'ani ya san sunna to an fada mai waye ba yahude shi kuma shine yake ganin ba yahude sai ya gama abin da zai sai ce ka gama amma ku ga yadda suke wasa da nasara ga yadda suke wasa da kasashen turawa ku ga yadda suke kwallo da duniya Allah ya shirye da mu yace amma nasara su kristoci sai suka ce almasihu ibnullah wai almasihu dan Allah ne domin ba a san mahaifinsa ba Allah ya shirye da mu sannan suka ce inna allaha thalithu thalatha Allah dayan uku ne subhanallah sannan suka ce su kuma mushrikai abinda suka fada suka cutar da Allah suka ce al mala'ikatu banatullah quraishawa kenan suka ce wai mala'iku ƴaƴan Allah ne mata shi Allah da ya tashi da kan ƴaƴa sai rike mata inji su wal asnamu shuraka'u suka ce waɗannan gumakan kuma abokan tarayya ne na Allah subhanahu wataala shine Allah ya fadi tunanin su ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa aka ce me yasa kuke bautata wa sassake ko kuka sassake su ba ko kuka gina su ko kuka yi su har guncin dabino suna yi in yi jinwa sai ya cinye shine kamar malamai suke cewa kamar demokradiya a yau suka ce shine irin dabinan da yake hannun quraishawa turawa idan ta ci karo da maslaha su cinye demokradiya suke kai kuma sai su manna maka hauka ka je kai ta yi to mun dama zama suka yi suka shagiya suka ci nama alade suka kirkira to idan ta ci karo da maslaha su sai ga sun yi watsi da ita Allah madaukakin sarki ya shirye da mu kamar yadda waɗancan suke ina jin yunwa ka bani abinci ka bani abinci a halin tafiya in bai bashi ba sai ya gutsire hannu ya cinye can bai bashi ba ya gutsire wannan hannun ya gutsire kai har ya cinye har da kafafu gaba daya to haka waɗannan shedanin suke yi wa duniya yanzu idan abu ya zo kansu babu doka a kansu kwata-kwata amma abu ya shafi musulmai da ƙasashe masu rauni to a nan ne za a ce maka demokradiyya ta ce kaza kundin tsarin mulki ya ce kaza wane ne ya ce kaza dokokin majalisar ɗinkin duniya sun ce kaza Allah madaukakin sarki ya shirye da mu malai ce mun rawaito ji Imam al-Baghawi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukakin sarki ya ce dan adam ya bawa na ya zage ni ya kulu yana cewa ittakhadha Allahu waladan Allah ya rike da wa ana al-ahad kuma ni ne makadaici as-samad wanda bukatu ke hauhawa zuwa gare shi kuma ya biya wa wanda yake so daga cikin bayi lam alid wa lam ulad ba haifaini ba ban haifa ba ban haifa ba sannan lam ulad ba haifaini ba walam yakul li kufan ahad banda wani tamka daga cikin mutane yace mun sake rawaitowa ji Imam al-Baghawi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana cewa yu'zin ibnu adam dan adam yana cutar da ni yasubbu dahra irin wancan hadisin da malam ibnu kathir ne kawo a cikin littafin sa to yace an fada dangane da ma'anar wannan ayar wasu sun ce innal ladhina yu'zuna Allah lalle wadannan da suke cutar da Allah cutar da Allah da suke yi shine yulhiduna fi asma'ihi wa sifatihi suna karkata suna ketare iyaka cikin sunayen Allah da siffofi. Allah ya ce sunansa kaza, su ce ba haka bane. Allah ya ce yana da siffa kaza, su ce ba haka take ba. Suna yi wa Allah gyaran larabcin matukunna kafin a zo kan ma'ana. To shine masu ilhadi. Ikrimatu ya ce hum ashabut tasawir, sune waɗanda suke sassaƙe, su sassaƙi wani abu da yake da rai, su yi abu su yi shi suna kamanceceniya da halitta ta Allah madaukakin sarki. Ya ce Abu Zur'at al-Razi ya ji daga Abu Hurairata annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa qala Allahu ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce, wa man azlamu, wa yafi zalunci daga cikin mutane, mimman zahaba yakhluqu ka khalqi, kamar wanda ya tafi yana kamanceceniya ta, yana so yayi halitta irin tawa. Allah ya hana. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in ba za su bari ba, ga kalubale, fal yakhluqu dharratan, ina kaje kana zane zane, fal yakhluqu dharratan, idan waɗannan masu zane zanen da masu kirkire kirkire sun isa su halicci karamar tururuwa, ko a yanzu da harshe na zamani a ce ma an atom, su halicci abinda bai kai wannan yar kwayar ba. In sun isa duk abinda dan adam ya kirkira, shine jirgi, shine kaza, shine kaza, an taba yin kwayar hatsi daya, yace falyakhluqu habatan, su halicci kwaya ta hatsi ta komayya. In sun isa, har dan adam ya bar duniya ba zai iya wannan ba. Walyakhluqu sha'iratan, su halicci su kwaikwayi halitta ta sha'ir, wani nau'i ne na alkama. Idan sun isa, na tambayi malam Kabiru wata ran, Allah ya gafarta mai, me sha'ir? Yace haka ake faɗa da Hausa sha'ir. To in ka koma cikin littattafan Larabci ma za su ce maka sha'ir shine dai nau'i na alkama, kuma nau'i ne mai daraja daga ciki. To kaga dan adam sai dai ya gama iya abin da zai iya. Amma waɗannan halittu na Allah madaukakin sarki, mutum ma suna yin mutum na kwalba, mutum na kaza, mutum na kaza, mutum na kaza, amma dai daga halittar Allah madaukakin sarki za a ɗiba daga nan da can sai a sake tayarwa. Amma dai a samar da mutum daga babu, wannan shine abin da Allah madaukakin sarki bai ba mutane ba. Yace wasu suna cewa cutar da Allah, da Allah madaukakin sarki ya barazana akai da azaba a nan gidan duniya da azaba a gidan lahira, shine yu'zuna awliya Allah, shine masu cutar da waliyyi na Allah madaukakin sarki. Waliyyi kuma shine almu'minu attaqiyu, mu'mini mai tsoron Allah. Ala inna awliya Allah, haka ne? Na'am.
Ala inna awliya Allah la yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun.
Lalle waliyyai ne Allah madaukakin sarki. Aka ce waliyyi shine majibincin Allah, mai kaunar Allah. La khawfun alaihim wala hum yahzanun, babu tsoro tattare da su, sannan babu bakin ciki tattare da su. Ni bambanci tsakanin tsoro da bakin ciki. Malamai suka ce tsoro yana da alaka da abin da mutum zai tarar a gaba lahira, bakin ciki kuma yana da alaka da abin da ya shuɗe, shine iyalai da aka bari, da harkoki na rayuwa, da kuma ayyuka na addini. Idan muka mutu, ya wannan addinin zai kasance? Allah ya ce a'a, babu huzun, babu bakin ciki tattare da su. To su waye waliyan? Allah madaukakin sarki ya ce alladhina amanu, sune waɗannan da suka yi imani, suka sallama, suka yi ban gaskiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu yattaqun, kuma suka kasance masu taka tsantsan wajen kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya hada wannan siffofin guda biyu ya zama waliyyi na Allah subhanahu wa ta'ala. To yace ai abinda ake nufi da lalle waɗannan da suke cutar da Allah, ana nufin waɗanda suke cutar da majibinta Allah, masoya Allah, waliyyai na Allah subhanahu wa ta'ala. Suka ce domin Allah ba kai suka cutar da shi ba. Yace wannan ayar ta yi daidai da faɗin Allah madaukakin sarki, wasalil qaryata, suka ce kamar akwai abinda aka ɗauke ni, ku tambayi alqarya. Ba a tambaya alqarya, ai is'alu ahla alqaryati, ku tambayi ma'abuta wannan garin, za su ba ku labarin abinda kuke so. Man bakawi ya ce, man rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah madaukakin sarki ya ce, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi, duk wanda ya adawa da waliyina ya zama baya kaunarsa, hakika ya wato na sanar da shi da yaki, na shelanta yaki tsakanina da shi, ya je ya shirya. Sarkin garin ku ya fi karfinka wallahi, ba kai saka yake shi ba. In ya so sai ya karya ka, gwamnan jihar ku, wannan kantoma ko shugaban karamar hukuma, ya fi karfinka, sai dai ya barka. To ina kuma ga Allah madaukakin sarki ya ce, duk wanda ya yi adawa da waliyina to na shelanta yaki tsakani na da shi yaje ya shirya idan zai iya. Kuma yace an sake rawaitowa man ahana li waliyan, duk wanda ya wulakanta walihina, faqad barazani bil muharama, hakika yayi fito ya fito da ni da yaki. Abinda ake nufi da cutar da Allah a cikin wannan ayar inji Imam al-Baghawi, huwa mukhalafatu amri Allah ta'ala wa irtikabu ma'asi, shine sabawa da hannun riga da umarni na Allah madaukakin sarki da kuma saba masa. Zakarahu ala ma yata'arafuhu an-nas, amma me yasa aka ce waɗanda suke cutar da Allah? Kuma mun san dan adam ba zai iya cutar da Allah ba, irin cutar wadda take gudana tsakanin mu. Aka ce Allah madaukakin sarki ya bamu labari ne da abin da yake, irin abin da yake gudana tsakanin mu da abin da muka sani da abin da zamu iya fahimta. Haka alqur'ani yazo, Allah yana fuskantar da zance ga mutane, yana musu misali da abin da suka sani domin su gwada akan abin da ba su sani ba. Da aka ce a cikin aljanna fihi ma faqihatun wa nakhlun wa rummanin, irin wannan ce tamu ta duniya, to abin da aka faɗa ba shi bane. Amma suka ce yanzu da za a faɗa maka sunan wani abu na aljanna da babu shi a duniya, to taya zaka iya gano shi? Taya zaka iya hararo shi? Taya zaka iya shaukin wannan abu? An ce maka akwai mata a can hurul ain, domin nan akwai mata sai ka gwada, amma ka san na can ba irin nan bane. Akwai fakiha a can, akwai inabi a can, akwai kaza a can, akwai itatuwa ko bishiyoyi a can, nan ma a duniya kana da su. To ana baka ne, dan adam kullun yana gwada abin da ya sani ne da abin da bai sani, yana gwada abin da bai sani ba da abin da ya sani. Shi yasa shedanu ba faɗa mana ya suke ba, amma alqur'ani da ya tashi a cikin suratul saffat me yace? Tal'uha na'am adhalika khairun nuzulan ko am shajaratuz zaqum inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimina innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahimi ta'ruhu tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin. Sai kuma to wani abu ya kawo yace kamar kayan kanun shedanu ne. To malamai da suka zo na balaga sai suka ce ai abin da yasa aka faɗi wannan, domin shi shedan abin da ya tabbata a cikin zakatanmu, wato shedan da aljani wata sura ce mara kyau, sura ce mara kyau kawai in zaka gani, ba za ka ga wani abu, wani abu ba za ka ga wani abu mai kyau ba. To haka ya tabbata a cikin kwakwalwarmu duk da bamu taba gani ba, amma aka ce ma aljani yake, to ka san kawai abinda muke ji shine wata halitta ce da bata da kyan gani, shedan ya yake wata halitta ce mara kyan gani. Allah subhanahu wataala ya datar da mu, Allah ya shirye da mu. To dangane da innal ladina yu'dhuna Allah, lalle waɗannan da suke cutar da Allah wa rasulahu, waɗanda suke cutar da manzon Allah, duk da mun ji Ibn Kathir ne ambata mana wata ma'ana. To anan Imam al-Baghawi yake fada cikin tafsirin sa ma'alim, yace Ibn Abbas ne yace idha'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam, cutar da manzon Allah da Allah yake nufi a wannan ayar, huwa annahu shujja fi wajhihi wa kusirat ruba'iyatuhu wa qila sha'irun sahirun mu'allamun majnunun. Yace cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah madaukakin sarki alƙawarin narko ga waɗanda suke wannan aikin shine da rauni da aka ji wa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani yaki na Uhud da aka yi a shekara ta uku bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inda an yi shi ne bayan shekara ɗaya da yin yaki na Badr an yi shekara ta biyu, Uhud shekara ta uku. Yace sa'an nan cutar da aka yi shine suna ce mai mawaki, suna ce mai matsafi, suna ce mai wani da yake karɓan karantarwarsa daga wani shedani, kuma suna ce mai mahaukaci. Duka Allah madaukakin sarki ya tunkuɗe, hatta al-Walid ibn al-Mughira, lokacin da suka zo an zo za a yi wani aikin hajji zamanin jahiliya, lokacin da da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fara girma ta fara faɗaɗa, yana ta samun mutane a cikin kabilu suna karɓa. Sai suka ce to yanzu larabawa za su zo muku daga kowace kusurwa, min kulli fajjin amiqi, kuma idan suka zo kun sani tabbas in suka saurari annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sihirul kalami, in dai ya haɗu da mutum ya mai zance to sai ya musulunta, to ya za a yi mutare kar? Kuma idan waɗannan alhazan suka karɓi musulunci, to musulunci fa shikenan ƙaryar mu ta ƙare, zai yaɗu a cikin larabawa gaba ɗaya. To wannan kabilar mutum 50 sun zo, waccan mutum 100, waccan mutum 10, waccan mutum kaza, in suka koma yaɗawa za su yi, to ya za a yi? Mu sha makance tsakanin mutane da sauraron annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai suka ce mu ce musu mahaukaci ne, alwalidu dattijo ne a cikinsu, attajiri sannan mai hikima, masani mai ilimi irin na wancan lokaci. Ya ce musu a'a, gaskiya irin wannan magana da yake faɗa ba magana ce ta mahaukata ba. Ya ce mun san mahaukata, mun san bugun shedan, duk mun sanya mahaukata suke, abin da yake yi bai yi kama da na mahaukata ba. Sai suka ce to mu ce makaryaci, yace musu haba ai za su ce muku ba ku taba ce mai makaryaci ba hatta ra'aytumu ash-shayba fi sudghayhi sai da kuka ga farin gashi furfura a wannan wajen tsakanin idanu da kunne nan wajen wannan wajen wannan kashin shi yake cewa sudghu yace sai da kuka ga farin gashi wato furfura a gefen idansa sannan ku zo ku ce mai makaryaci duk ba ku san makaryaci bane shi sallallahu alaihi wasallam sai dai shekara 50 yace ku dai canja suka kawo wannan ya kore suka ce to me zamu fada ya abul walid sai yace musu amhiluni ku dan jinkirta mun ku bani lokacin yi tunani shine da ya shiga yaje rufe kansa yayi tunani Allah madaukakin sarki ya fada cikin suratul muddathir innahu fakkara wa qaddara fa qutila kayfa qaddara thumma qutila kayfa qaddara na'am
thumma qutila kayfa qaddara
na'am
فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة عليها 19
abinda ya murtige fuska ya hada rai sai ya kai ga hukuncin cewar fa qala in hadha sai yace wannan abun da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi ba komai bane illa qaulul bashar in banda zance na dan adam ba Allah bane yazo mai da shi in hadha illa qaulul bashar wannan ba komai bane face zance na mutum wani ne yake kawo mai to sai yace musu ku ce annabi sallallahu alaihi wasallama inji su ku ce annabi matsafi ne yana rabewa tsakanin uba da ɗansa tsakanin uwa da ɗanta tsakanin ɗan uwa da ɗan uwansa yace wannan shine mafi karancin abin da za ku faɗa mutane su gaskata ku kuma idan aka zo a hakika za a samu a hakika a bajiyar ra'ayi wato ilimi na farko mutumin da bai san addini ba bai san annabi ba zai gaskata domin zaka ga mutum ya musulunta a can gida ana tarkici da shi tsakaninsa da iyaye wani ya musulunta a can dangi ana tarkici yace to ku ce matsafi ne yana rabewa tsakanin mutum da makusantansa to malam imamu bazawi yake cewa wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan ita ce cutarwar da aka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam imamu sa'adi cikin tafsirinsa yake cewa wannan cutarwar da allah madaukakin sarki ya yi narko a karanta da ake jingina mai ake jingina wa manzansa yace yashmalu kulla adhiyatin qawliyatin aw fi'liyatin wannan ya kunshi dukkan wata cutarwa ta fadi ne ko kuma ta aiki ga Allah da manzansa min sabbin wa shatmin nazaji aw tanqusin lahu ko kuma yin wani abu da zai tawaye daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallam aw lidinihi ko mutun ya fadi wani abu ko ya aikata wani abu ko ya aikata wani abu da zai nuna raini ga addini na Allah madaukakin sarki أو ما يعود إليه بالأذى ko duk wani abu da zai koma wa annabi sallallahu alaihi wasallam da cutarwa suka ce a karan kansa kamar yadda al-qadhi iyad ya kawo cikin littafin ash-shifa yace duk wani abu da mutun yayi ya jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi gangan jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya shafi matansa ko ƴaƴansa ko sunnarsa ko littafin da yazo da shi ko wani abu na addini mutum ya nuna raini ga wannan abin yace ya bar addini na Allah madaukakin sarki domin da yana girmama annabi ba zai taba irin wani izgili ko kuma ya nuna raini ko rashin gamsuwa da wani abu da yazo daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace wa billahi fi dunya yana daga cikin tsinuwa da Allah madaukakin sarki yau masu cutar da Allah da manzansa annahu yuhattimu qatla man shatama ar-rasuli wa adahu Allah ya wajabta kashe duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cutar da shi شيخ الاسلام ابن تيميه يلي التافي الصارم المسلول على شاتم الرسول غباننسا القاضي عياض اليحصبي يلي التافي الشفاء يكي بين رايوه تا النبي صلى الله عليه وسلم ده مالمي ابايا ادا كساشي ديوا idan akai fari aka rasa ruwa yana daga cikin abinda suke yi Allah madaukakin sarki ya kawo musu albarka ayi ta sauke wannan littafin bayan yin sallah ta istisqa'i da yazo a cikin sunnata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da karantarwa ta musulunci to a ci yake fada duk wanda yayi wani abu da yake nuna raini ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta ta'rid jirwaye mai kamar wanka wani yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya bar musulunci arwato daga imam ahmad yace kullu man shatama annabiyya sallallahu alaihi wasallam fa alaihi alqatl wala yustatab wa huwa murtadd in kana muslima wa naqid lil ahd in kana dhimmiyan duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam kashe shi za a yi ba ma za a ne a jira ya tuba ba domin in ya tuba tubarsa ba ta da amfani ba ta da tasiri akan hukuncin amma za ta mai amfani a lahira ba za a kama shi da wannan laifin ba domin an mai haddi a lahira Allah baya hadawa mumini ukuba biyu duk abin da aka yi maka ukuba a nan gidan duniya to Allah madaukakin sarki yana kau da kai ya yafe haka an rawaito daga Umar radiyallahu anhu utiya bi rajulin sabba annabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qatala thumma qala man sabba Allah aw ahadan min al-anbiya faqtuluh an kawo Umar radiyallahu anhu wani mutum aka ce ya khalifata rasulillah ga wani ya amiral mu'minin ga wani ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku kashe shi domin duk wanda ya zagi Allah ko ya zagi manzo Allah tsida da amsa Allah tabbata a gare shi faqtuluh ku kashe shi kar ku bar shi an samu hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura aka kashe wasu mutane amma annabi shugaba ne dani da kai ba za mu yi ba sai dai shugaba shi zai tura gwamnati tana iya aiwatar da wannan amma mutane ba sa daukan hukunci a hannunsu kamar yadda muka sani haka an rawaito Khalid radiyallahu anhu an zo mai da wani mutum yana gwamna a wani waje yana komandan yaki shi ma ya kama shi ya kashe sannan Imam Ahmad a can yake cewa wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam idan musulmi ne ya yi ridda ya bar musulunci daga ranar ai ka zagi wani malami ma babban al'amari ne ka zagi wani mutum mai daraja ma babban al'amari ne amma mutum ya ketare duka ya tafi har yaje kan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wani alkhairi wani alkhairin ne tattare da mutum shi yasa duk inda aka tabbatar da hukuncin kisa addinin musulunci in ka zauna kai tsam da ranka kai tunani sai kaga babu abin da ya dace kamar wannan wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam mai amfaninsa a cikin rayuwar gabanki dai wanda ya zagi Allah subhanahu wataala menene amfanin wannan mutum kaga rashin kirkin ya kai rashin kirki duk mutum ya ketare mutanen kwarai salihai shahidai tabi'ai tabi'u tabi'ina tabi'ai yaje kan sahabi duk ya tsallake mutum yaje kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga ai al'amari ya girma yace wadaqidul lil ahdi in kana dhimmiyan wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam in ya kasance kafirin amana wanda suke zaune a karkashin sultani da iko na musulmai da daular su to ya warware alkawari ya koma alkafirul harbi kafirin da yake ma abocin yaki haka al'izz ibn abdussalam cikin tafsirul qur'an yake cewa waɗanda suke cutar da Allah da manzansa an tsine musu a gidan duniya yace a gidan duniya ta hanyar kisa da kuma korarsu a gidan lahira kuma da wuta ibnu kathirin a ƙarshe ya karkare yace abinda yake bayyana daga zahirin wannan ayar annal ayata ammatun fi kulli man adahu bi shay ayar ta game duk wanda ya cutar da manzon Allah tsira da amsa Allah tabbata gare shi da wani abu yace wa man adahu faqad ada Allah duk wanda ya cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam hakika ya cutar da Allah kamar yadda wanda yayi masa biyayya yayi wa Allah madaukakin sarki biyayya Allah yace wal ladina yu'duna al mu'minina wal mu'minati na'am wal ladina yu'duna
wal mu'minati bi ghayri ma kasabu faqad ihtamalu buhtana faqad ihtamalu buhtana wa ithman
ya kan hukuncin wanda ya cutar da Allah da manzansa kuma mun ji mecece cutarwar nan Allah madaukakin sarki yana bayanin waɗanda suka cutar da masu kaunar Allah madaukakin sarki waɗanda suke aiwatar da addinin Allah a doran ƙasa muminai yace waɗannan da suke cutar da muminai maza wal mu'minati da muminai mata masu gaskata Allah madaukakin sarki subhanahu wataala yace faqad ihtamalu buhtanan hakika sun yi dakon kage shine buhtan kage abinda mutum bai ba jinyana mai wa ithman mubina da kuma wani laifi wanda yake bayyananne nan ba ka da bukatun sai an yi maka bayani zaka gane girman laifin wanda ya cutar da mumini ko ya cutar da mumina imam ibrahim al-biqa'i yake faɗa cikin tafsirin sa lokacin da walamma kana min a'zami adahu yace lokacin da ya kasance yana daga cikin mafi girman cutar wanda zaka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine adha man tabahu shine ka cutar da wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake raye da ransa da dukiyarsa sahabbai waɗanda suka kasance tare da shi waɗanda suka yi karatu a gaban sa almajiransa yace babu cutarwar da zaka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ka zo ka taba wadannan bayin Allah wa kana al-atba'u li kaunihim ghayra ma'sumin yatasawwaru an yu'dhu bil haqqi yace kasancewar su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewar su ba ma'sumai bane ba ka tange su ba abadan zanubai dan su yi aikatawa ja'iz fi haqqihim wa tuzaiya yuwa sahabi yayi wani kuskure yace to tunda zasu iya kuskure to wani zai iya zuwa yayi amfani da wannan kuskuren ya cutar da su laifin ne sai ya jingina mai amma shi ba ya fada bane a babi na bada labari ya fada ne domin me ya soke shi yace sai Allah madaukakin sarki ya fada yana mai kayyadewa da abin da za a fahimci haka shine waɗannan da suke cutar da mu'minai maza suke cutar da mu'minai mata yace waɗanda kafafunsu suka tabbata a cikin imani faqad ihtamalu haqiqa sun yi dakon zinubi mai girma ibn kathir ad-dimashqi cikin tafsir al-qur'an al-azim ya kawo hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah Allah fi ashabi inna tunatar da ku Allah ku ji tsoron Allah dangane da sahabbaina la tattakhiduhum gharadan ba'di kada ku rike su abin saiti bayana wato duk wanda ya tashi suka sai ya kansu duk wanda ya tashi harbi su zai cilla annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ku yi wa sahabbaina haka faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum duk wanda ya kaunace su to saboda yana kaunata ne ya kaunace su duk wanda ya ki su ya kyamace su saboda dama baya kaunata ne shi yasa baya kaunar waɗannan sahabban ba yadda za a yi kamar yadda ba za ka rabe tsakanin Allah da manzansa ba haka baka isa ka rabe tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba duk wanda ya haka batace ne waman azahu faqad azani duk wanda ya cutar da su ya cutar da ni waman azani faqad azza Allah duk wanda ya cutar da ni kuma ya san ya cutar da Allah subhanahu wa ta'ala wa man ada Allah yushiku an ya'khudahu duk wanda ya cutar da Allah kuma Allah yayi kusa da ya damke shi Ibn al-Jawzi yake fada dangane da wannan ayar yace an ambaci fadi hudu dangane da saukarta yace na farko kalli Umar radiyallahu anhu ya ga wata budurwa ko kuma baiwa ya ganta mutabarrijatan fadarabaha ta fito cikin shiga haka irin na tsareci sai ya dake ta domin ladabtarwa wa kafa ma ra'a min zinatiha fa dhahabat ila ahliha tashku sai ta tafi zuwa ga iyayen gidanta tana kai kuka tace ga abinda Umar ya mata fa kharaju ilayhi fa adawhu sai suka fito suka cutar da Umar radiyallahu anhu aka ce sai wannan ayar ta sauka wato ta sauka akan Umar kenan kamar yadda yake fada yace fadi na biyu dangane da dalilin saukarta ta sauka ne dangane da wasu mutane mazinata sun kasance suna tafiya a hanyoyin garin Madina munafikai kenan aka jingina lefi irin waɗannan aka ce mutane suna yi zaman annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka karkatar da shi zuwa ga munafikai ba zababbun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba yawa domin kada a samu rudani Allah ya datar da mu yace suna bibiyan inda mata suke idan mata suka fita za su biya bukatar su mun ambata wani lokaci cewar su larabawa yana daga al'adar su ba sa yin bandakai a jikin gida suna jin kyama can waje suke tafiya jeji to mata ma haka suke tafiya amma mata ba sa fita da rana sai da daddare zaka ga suna fita kwamba cikin jama'a su je su biya bukatar su sai su dawo yace to ana samun irin waɗannan munafikan sai su fake a wasu wajaje tsakanin duwatsu tsakanin bishiyoyi idan suka ga mata sun zo wucewa sai su dinga cutar da su yace suna cutar da waɗanda suka kasance wato bayi ne daga cikin matan yace to amma wani lokaci ba za ka iya tantancewa ba tsakanin baiwa da kuma ya sai cutarwar ta fada kan yaya aka ce sai suka kai kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan ayar ta sauka lalle waɗanda suke cutar da mu'minai maza da masu cutar da mu'minai mata a wannan kaulin waɗannan mazinatan kenan haƙiƙa sun yi dakon ƙage sannan da kuma zinubi wanda yake bayyananne yace fadi na uku annaha nazalat fi man takallama fi aisha wa safwan ibn mu'attal bil ifti qalahu ad-dhahhak imam ad-dhahhak ibn makhlad yake cewa ta sauka ne dangane da sha'ani na aisha wannan kazafin da aka yi mata mafi girma da aka taba yi aka tuhume ta da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira cikin hadisi ingantacce yace wallahi zan tuhume ta da wani mutum da ban san komai akan shi ba sai alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutumin kirki ne amma ka duba munafukai saboda shedanci irin nasu su duba mutum tsaftatacce wankake tsarkakake irin wannan su jingina mai su duba Aisha radiyallahu anha ba su duba ma janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba suka saki wannan zancen wannan shine girman cutarwa ta munafukai Allah ya shirye da mu yace na hudu ta sauka ne dangane da wasu mutane munafukai azaw ali ibn abi talib fa nazalat al aya sun cutar da Aliyu dan Abi Talib sai ayat ta sauka. To wani zai ce ai almu'minina aka ce nan kuma an ce mutum daya yakan zo haka innama waliyukum Allahu wa rasuluhu wal ladina amanu al ladina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raji'un. Wal lokaci akan kawo lafazi ga mamme amma kuma ana nufin mutum daya. Allah madaukakin sarki yace alladina qala lahum an-nas ko inna an-nasa qad jama'u lakum.
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
شكرا كذا الله قد أكتشف أن عند متعني سكتشف مسوم كسم متعني عند أتي نفي أنا متعني ديني شين نعيم ابن مسعود أما أكتشف ناس الله يقول إن الناس قد جمعوا لكم للي متعني سموكو taran dangi sun muku gayya sun raba goran gayyata aka ce mutane na biyu a cikin wannan aya sune Quraishawa. To kaga can an ce mutane yana nufin mutum daya, nan an ce mutane yana nufin kabila da kawayensu. To wani lokaci lafazi zai zo ga mamme amma ana nufin me? Ana nufin mutum guda. Allah ya shirye da mu. To sai ya zo cikin tanwirul miqbas, zamu take da wannan fi tafsir ibn Abbas wani malami masallar rabci Fairuz Abadi aka ce shi ya tattaro duk da wasu suna cewa suna da tababa dangane da jingina wannan tafsirin zuwa ga Abdullahi dan Abbas. Yace fadin Allah madaukakin sarki waɗannan da suke cutar da mu'minai maza yace ana nufin Safwan ibn Umay ibn Mu'affal shi kadai. Wal mu'minati waɗannan da suke cutar da mu'minai mata yace ana nufin Aisha ta radiyallahu anha saboda wannan kazafin da aka mata. Bi ghairi maktasabu yace ya'ni ma kana minhum kadhalika da laifin da basu aikata ba. Allah madaukakin sarki yace faqad ihtamalu haqiqa sun yi dakon sun fadi buhtanan kage wa isman da kuma ƙarya mubinan wacce take bayyananniya ba sai kai bincike ba zaka gane cewa Aisha bata yi wannan aikin ba. Ba buƙatar bincike. Abu Talha al-Ansari yace wa matarsa yace yanzu ke zaki yi wannan aikin? Tace hasha lillah, tace wallahi bazan yi ba. Yace to wallahi Aisha ta fi aka ce sai Allah madaukakin sarki ya saukar da waccan laula id sami'tumuhu dhanna almu'minuna wal mu'minatu bi
anfusihim khayra wa qalu hadha ifkun mubin.
Ya dawa kan Aisha ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا سنن متى زتو irin yadda mu'minai maza da mu'minai mata suke yi wa kansu. An fadi abu akan dan uwanka, ka san mutumin kirki ne, bai kamata ka gaskata ba. Sai an tabbatar in abu yana wajen hukuma sai ka jira, in yana wajen alƙaji sai ka jira. Kai dai abinda ka sani mutumin kirki ne. Wannan ka'idar idan muka yi riko da ita zata taimake mu a rayuwa, zata taimake mu a addini. Duk wanda ka san mutumin kirki ne kar ka karbi wata magana akan shi sai an tabbatar. Wanda ka san mutumin banza ne kuma to shi ma kowa ana mai hukunci gurgudan yadda aka san shi. Shi ma idan abu ne na tabbatarwa haka zaka jira, amma dama in abu ne da ya saba shikenan. Amma mutumin kirki la, sai mutum ya jira sai har sai an tabbatar. Amma kaga yanzu gaskiya ba haka ake yi ba. Duk girman mutum, duk darajarsa, ana cewa yayi kaza, galibin mutane sai da suna gaskata. To gaskiya wannan abu ne mai hatsari, yana nuna cewar zakata sun lalace. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'ad dhununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi. Kaga mutun yana yawan yin mu'minai mummunan zato, zuciyarsa ba ta da kyau. Yace idan aikin mutun ya munana zaka ga zace-zacen sa ma ya munana. Kai yace ba mutumin kirki, kai ba mutane masu amana, a baka da amana dai. Amma akwai su ai da Allah ya hadda, Allah zai bar mutane dukan su mutanen banza. Allah madaukakin sarki ya shirye da mu. A ƙarshe yake cewa wannan ayar ta sauka ne fi haqqi zunatil madina, dangane da sha'anin mazinata a cikin garin Madina, wasu munafikai mutanen banza. Ba mun duk tsarkin zamani sai an samu istithna'i, sai an samu togiya, sai an samu na banza. Sun kasance suna cutar da mu'minai maza, suna cutar da mu'minai mata. Fa nahahum Allahu an dhalika fantahu, sai Allah ya hane su a barin aikata hakan, kuma sai aka ci sa'a suka bari. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Na ga mun gota sai ai hakuri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Thank you.